Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, Juma'ad Mubarak. Barkamu da asuba da fatan an tashi lafiya. Binti Esther ce tare da Ibrahim Garba da sauran abokan aiki yake farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Juma'a 19 ga watan Fabrairu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, Ibrahim ba mu kanin labarai.
To binta, hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce za ta tura zubi 11,000 na alluran rigakafin cutar Ebola da kuma ƙwararru sama da 100 zuwa ƙasar Guinea. Wani rahoto na Majalisar Dinkin Duniya na cewa Bil Adama na daɗuwar gaza duniya tare da mai da ita wurin da ba zai zaunu ba. Sannan shugabar Majalisar Wakilan Amurka Nancy Pelosi ta yi kiran da a kafa wani kwamiti da zai binciki afkawa ginin Majalisar Dokokin Amurka na Capitol da aka yi a ranar 6 ga watan Janairu.
To madalla, kan labarin kenan. Za ku ji cewa a Najeriya akalla mutane hudu ne wasu 'yan bindiga suka kashe tare da yin awon gaba da wasu mutane 10 a ƙauyen Akufe da ke gundumar Kuci a yankin ƙaramar hukumar Sarkin Fawa a jihar Neja. Muna tafa da ƙarin bayani. Har yanzu a Najeriya za ku ji cewa 'yan Boko Haram sun kwace ragamar shugabancin garin Marti da ke arewacin Borno. Sannan kuma muna tafa da sabon shirinmu na Manoniya, wanda wakilin muryar Amurka Isa Lawal Ikra ya shirya kuma zai gabatar. Sai kuma nasihar Juma'a daga bakin malamai. Amma yanzu sai ku gyara zama don shan labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya. Ga labaran. Hukumar lafiya ta duniya WHO jiya Alhamis ta ce za ta tura zubi 11,000 na alluran rigakafin cutar Ebola da kuma ƙwararru sama da 100 zuwa ƙasar Guinea don shawo kan ɓarkewar cutar Ebola a wannan ƙasa ta Afirka ta Yamma. Da take jawabi a kafar bidiyo a babban taron manema labarai daga headquarter ta da ke Brazzaville, Jamhuriyar Congo, Daraktar hukumar ta WHO shiyar Afirka Mercedes Miyoti ta ce jami'ai na kuma sa ran samun ƙarin zubi 8,600 na alluran rigakafi daga Amurka, wanda zai sa jimlar alluran rigakafin ya kai 20,000. Tana sa ran za su iso zuwa ranar Lahadi, sannan kuma za a fara rigakafin Ebola zuwa ranar Litini. Jami'an lafiya a ƙasar ta Guinea sun ayyana tsananin cutar yanzu a matsayin annoba a ranar Lahadi, bayan da aka ƙara samun ƙarin mutane 2 da suka kamu da cutar a Goyeke, wani ƙauye a lardin Nzerekwere. Aƙalla mutum guda ya mutu a wurin. Wannan ne ɓarkewar Ebola a karon farko tun bayan na shekara ta 2016, lokacin da aka yi nasarar kawar da wata babbar annobar Ebolar. Wani rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya na cewa Bil Adama na daɗuwar gaza duniya tare da mai da ita wurin da ba zai zaunu ba, ta wajen sauyin yanayi, kawar da yalwar halitta da kuma gurɓata muhalli. Don haka dole duniya ta gaggauta canza yadda ake rayuwa, ake kuma harkokin tattalin arziki. Ba kamar yadda rahotannin Majalisar Ɗinkin Duniya da suka gabata, waɗanda suka mai da hankali kan bayyana matsalolin ba tare da gaya ma shugabanni matakan da ya kamata a ɗauka ba. Rahoton na jiya Alhamis ya haɗa da al'amura 3 na matsalolin muhalli masu alaƙa, tare kuma da gaya ma duniya irin matakin da ya kamata a ɗauka. Rahoton ya yi kira ga gwamnatoci su canza lale kan irin abubuwan da ake sawa haraji, yadda ƙasashe ke auna sakamakon harkokin tattalin arziki, yadda ake samar da makamashi, yadda mutane ke zirga-zirga, yadda suke su da noma, da kuma abubuwan da ake ci. Ba za mu iya rayuwa ko ci gaba ba tare da taimakon tsarin halittar duniya kamar yadda yake a al'adance ba, a cewar sakatare jarar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres. Shugabar Majalisar Wakilan Amurka Nancy Pelosi ta yi kiran da a kafa wani kwamiti da zai binciki afkawa ginin Majalisar Dokokin Amurka na Capitol da aka yi ranar 6 ga watan Janairu, wanda zai kasance na baya-bayan nan a jerin kwamitocin bincike masu zaman kansu da 'yan Majalisar Dokoki da shugabannin Amurka suka kafa don duba matsalolin ƙasa da kuma manufofin gwamnati. Kwamitocin Blue Ribbon, kamar yadda ake kiransu, suna da wani tsari na musamman, kuma Majalisar Dokoki ce kan iyakance hurumunsu, mambobinsu da kuɗin tafi da su, kana da irin binciken da ya kamata su yi. Akasari akan buƙaci irin waɗannan kwamitocin su gabatar da shawarwari kan yadda za a inganta tsarin aiki, ko misali game da batun wani bala'i haka, yadda za a kauce ma faruwar hakan nan gaba. Pelosi ta ce sabon kwamitin zai yi kama da wanda aka kafa bayan harin ta'addancin ranar 11 ga watan Satumban shekara ta 2001, wanda ke ɗaya daga cikin al'amura mafiya muni a tarihin baya-bayan nan.
Tunan ba da jimawa ba Ibrahim zai kawo mana ƙarshen labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin, a Najeriya akalla mutane hudu ne wasu 'yan bindiga suka kashe tare da yin awon gaba da wasu mutane goma a ƙauyen Akufe da ke gundumar Kuci a yankin karamar hukumar Sarkin Fawa a jihar Neja. Hakan ya faru ne a daidai lokacin da ake juyayin kwashe mutane 42 a ciki har da ɗaliban kwalejin kimiyya a garin Kagara, al'amarin da ke ƙara nuna rashin tsaro a jihar Neja. Daga Mina ga ƙarin bayani da wakilin muryar Amurka Mustapha Nasir Batsari ya aiko mana.
Akalla mutane hudu ne wasu 'yan bindiga suka kashe tare da yin awon gaba da wasu mutane goma a ƙauyen Akufe da ke yankin gundumar Kuci a ƙaramar hukumar Sarkin Fawa ta jihar Niger, Nigeria. Wannan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da ake juyayin kwashe wasu mutane 42 a ciki har da ɗaliban kwalejin Kagara guda 27, wani babban jami'in ƙaramar hukumar ta Sarkin Fawa da ya nemi a saka sunansa saboda yanayi na tsaro. Ya ce mutanen hudu da 'yan bindigar suka hallaka dukkaninsu 'yan banga ne da ke taimakawa jami'an tsaro a yaƙi da waɗannan 'yan bindiga, kamar yadda ya yi ƙarin bayani.
Kidnappers ne suka shigo mana garin a karkashin Kuci district area, suka shiga suka kwashi mutane goma suka kuma kashe mutane hudu in the process of the operation. Bitlatin da arrival wurin kinan takeover kafin su bandi sun kai a shasun da sun riga suka bude musu wuta. Aka kashe mana vigilantes guda hudu.
Wake su wanda aka kashe din 'yan banga ne?
'Yan banga ne da wallahi.
Na'am, to na su mutane goma din wani hali ake ciki da su ne?
A yanzu ne dai ba mu samu labari ko an so mu lugushe to ya ransom ba.
Yanzu kana yin magana nan da nake da kai da yammacin Alhamis babu wani bayani.
Babu wani bayani tukuna for now.
Kawo lokacin hada wannan rahoto dai hukumomi a jihar Niger da ma rundunar 'yan sandan jihar ba su ce komai ba akan wannan hari na Sarkin Fawa. To amma harin yana zuwa ne a daidai lokacin da jami'an tsaron ke ƙara jan ɗamara domin tunkarar 'yan bindigar da ma ƙoƙarin ganin an kubutar da 'yan makarantar na Kagara. Gama dai abinda kwamishinan 'yan sandan jihar Niger Adamu Usman ke cewa a lokacin da yake karɓar ƙarin jami'an 'yan sandan kwantar da tarzoma guda 300 da ke cikin shirin nan na musamman da ake kira Operation Pop Ada Amina.
We are here to flag off phase 2 of Operation Pop Ada in the state, and the purpose of the operation is to flush out bandits, kidnappers, armed robbers and terrorists within our environment.
Yace muna nan ne domin kaddamar da kashi na biyu na 'yan sandan musamman da ake kira Operation Pop Ada. Dalilin wannan aiki kuwa shine domin kawar da waɗannan miyagun 'yan bindiga masu fashi da makami da satar mutane da ma sauran miyagun ayyuka da suka addabi wannan yanki. Fata dai Allah ya kubutar da duk wani wanda ke hannun waɗannan 'yan bindiga da kuma samun sauƙin wannan al'amari ta yadda al'ummar ƙasa za su samu sukuni. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
Madalla an gaishe ka Mustapha Nasir Batsari, har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Ibrahim da ƙarshen labaran duniya.
Dobinta gyara tsarin shigowar baki Amurka wanda ke shan suka ya dade yana gagarar shugabannin ƙasa a Amurka da na jam'iyyar Republican da na Democrat. Yanzu ma a yayin da jam'iyyar Democrat ke da ɗan rinjaye a majalisun biyu, shugaba Biden na ƙaddamar da wani yunkuri kuma na warware batun matsayin miliyoyin baƙin haure a dokance a zango na farko na kwanakinsa 100 kan gadon mulki. Wannan yunkuri na samun goyon bayan wasu manyan na hannun daman Biden a majalisar dokokin Amurka. Ya wajaba a gare mu bisa la'akari da tattalin arziki da da'a. Mukafa mashahuriya kuma gawurtacciyar dokar baki wacce za ta mutunta dukkan jinsi ba tare da an bar kowa a baya ba. A cewar Sanata Bob Menendez na jam'iyyar Democrat a jiya Alhamis, yayin da yake gabatar da dokar zama ba Amurka ta shekara ta 2021. Kamar yadda gwamnatin Biden ta zayyana, faɗaɗɗiyar dokar za ta samar da hanyar zama ɗan ƙasa ga baƙin haure miliyan 11. Gwamnatin tarayyar Amurka ta shiga tura kayan tallafi zuwa Texas da wasu jihohin, yayin da ake fama da mahaukacin guguwar lokacin sanyi ta winter, wadda ta jefa mutane sama da miliyan guda cikin sanyi da duhu, bayan da kamfanin makamashi na jihar mai zaman kansa ya durƙushe. Jihohin Alabama da Louisiana su ma sun fuskanci rashin wuta a wurare daban-daban. Gwamnatin shugaban Amurka Joe Biden na amfani da dukkan sukunin da ke gare mu a matakin tarayya wajen tura tallafi ga mutanen Texas, a cewar mai magana da yawun fadar White House Jen Psaki ga 'yan jarida jiya Alhamis. Kayan tallafin da hukumar bayar da tallafin gaggawa ke turawa sun hada da janaretoci 60 ga asibitoci da cibiyoyin samar da ruwa da litocin ruwa 729 da barguna 60 da kuma kayan abinci 225, a cewar mai bayar da shawara ga fadar White House game da tsaron cikin gida Liz Sherwood Randall. A ƙarshe, na'urar binciken hukumar binciken sararin saman Amurka NASA mai suna Perseverance ta sauka lafiya a doron duniyar Mars da ƙarfe 3:55 na yamma agogon Washington da kewaye jiya Alhamis, wanda ya zama wata nasarar kuma da hukumar ta NASA ta yi. Na'urar wadda ke amfani da ƙarfin nukiliya a matsayin makamashi ta sauka ne bayan fama da wata 'yar matsala wadda wasu injiniyoyi suka kira tashin hankali na tsawon 7 minutes.
An gaishe ka Ibrahim. To a Najeriya, wani rahoto da ke fitowa na nuna cewa 'yan Boko Haram sun kwace ragamar shugabancin garin Marti da ke arewacin Borno, inda suka kafa tutocinsu a cikin garin da kuma kwashe wasu kayayyakin jami'an tsaro. Wakilin murya Amurka daga Maiduguri, Haruna Daudabiyu, ya aiko mana da ƙarin bayani.
Wasu bayanai da ke ci gaba da fitowa daga arewacin Borno na nuna cewa mayakan Boko Haram sun sake kwace ragamar shugabancin garin Marti da ma kafa tutocinsu a cikin garin da kuma a gaba da wasu kayayyakin jami'an tsaro. Ten ya kwanaki huɗu kenan wasu da ake tantancewa mayakan Boko Haram ne kai hari kan jami'an sojan da ke garin Marti, inda aka ce sun kwace motoci da kayayyakin yaƙi na jami'an sojan da ma halaka wasu daga cikin jami'an sojan. Wannan dai shine karo na farko da mayakan Boko Haram suka kai hari a kan wani gari, su har ma suka kwace ragamar shugabancin garin. Tun na da manyan hafsoshin sojojin kasar da za kan ci gaba da gudanar da ayyukansu a wasu bangaren kasar da ma dajin Sambisa.
When the Nigerian military is operating in the Sambisa Game Reserve, the insurgents will now migrate from the Sambisa Game Reserve to the shores of the Lake Chad as well as into the Mandrak. And therefore, there is a need for the Nigerian military to ensure sustained military operations.
Nan dai gwamnatin jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum ne yake ba manyan hafsoshin sojojin kasar shawara lokacin da suka kai mashi ziyara a karo na farko, da ba shi tabbacin cewa za su kawo ƙarshen wannan matsala nan ba da jimawa ba. Ya ce ya kamata jami'an sojan Najeriya su ankara da cewa idan suna yaƙi a ɓangaren arewacin Borno, waɗannan mayaka sukan ƙaura ne zuwa ɓangaren dajin Sambisa, da kuma zaran sun dawo ɓangaren dajin Sambisa mayakan ku koma ɓangaren arewacin Borno. Ya kamata su kula da hakan, da ta hanyar haka ne kawai za a magance wannan matsala na hare-haren mayakan Boko Haram ɗin. Ganin cewa ko su ɗaiɗaiku da suka samu ficewa da garin Martin, su kuma shaida manema labarai game da yadda maharan suka kwace wannan gari.
Boko Haram sun zo sun shiga barak ɗin, suka yi attacking barak, suka kwane-kwane a cikin barak ɗin nan, muka kwana a waje wace gari waye da safe muka sake shiga cikin Marti. Da mun shiga cikin Marti an riga an kone kace-kacen nan Emirates ma an karba, amma jirgi ya bi ya yi kwandamin nashi. Artillery ma an kone shi, kayan sojojin nan gaba ɗaya an basa shi bom-bom menene-menene, duka yaran nan suka kwashe kayan nan suka tafi da gawa guda bakwai wanda na ganda ido na na sojoji guda bakwai wanda aka kashe har da wani manjo daya ciki. To saboda haka abin da ya faru kenan an marce.
Sai dai masu lura da al'amuran daga kai hukumo da suka soma baiwa gwamnatin jihar Borno shawara da sake duba yunkurinta na kokarin maida yan gudun hijira zuwa garuruwan nasu na asali, cewa har yanzu akwai sauran wannan yaki. Gaba abin da Malam Aliyu Idris ke cewa,
wato abin da yake faruwa shine su yaran sun fahimci cewa kaman ba a gane kan yanda ake yaki da su din bane. Suna an cefa marti kwanan nan aka kai mutane, kuma gwamna yana magana za mu yi da malamin makaranta su koma can garuruwan su. Kun tsoro mutane suna cikin garin Maiduguri an dibe su an tafi da su, yaya suke yanzu, wani hali suke ciki yanzu? Shine abin da ya kamata a tambaya. Ai hakuri a samu a gama yakin nan.
Wannan batu dai na sace karbe Hiko tare da gamar shugabancin garin Martin ya saki tada hankulan jama'a musamman ma wanda ke arewacin Bondo, wanda tunis sun so mu koma garuruwan nasu na asali dan ci gaba da rayuwarsu kamar yadda yake a baya. Haruna Daudabiu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Haka da Haruna Daudabiu ya aika mana da wannan rahoton. Masu sauraro kada amanta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafuffukan mu na internet a voahausa.com, muryaamerica.com ko kuma sashenhausa.com. Masu sauraro, muna ci gaba da farin cikin sanar da ku cewa sashen Hausa na muryar Amurka ya fara gabatar da wasu sabbin shirye-shirye daga ranar 15 ga watan nan na Fabrairu. Yanzu kuma sai ku dada gyara zama ga sabon shirin mu Manuniya.
Manuniya. Da alamu dai maganar matsalar matsanancin tsaro a Nigeria ya fara kaiwa bango.
Yau an wayi gari cewar su waɗannan ƴan ta'addan wai gwamna zai zauna da su a yarjejeniya da su a ba su kuɗi akan su yadda ma talaka a gonar sai je ya yi noma.
Masana harkokin tsaro ma na ganin maganar matsalar nan dai an kai bangon ƙarshe.
Ni ina cikin waɗanda suke kira ga shi Malam Muhammadu Buhari cewar matsawar ya san ba zai iya yin abin da ya kamata ba, to ya sauka daga mulki.
ƴan siyasa ko cewa suke gwamnatin jam'iyya mai mulki sun riga sun gaza sun gajiya.
Dama mun gaya ma talakan Najeriya duk talakan da ya dora tukunya da niyyar shajarmiya to isa wuce tukunya da kashe wuta don dan aikin jefa nan ma ba zai dawo ba.
Sai dai kuma manyan masu makami cikin jam'iyyar da ke mulki a Najeriya sun ce ba a taba samun irin wannan sauyi ba.
Ina so in tabbatar maka a tarihin gwamnatocin da aka yi na demokradiya a Najeriya zuwa yau ba a taba samun wani shugaban kasa ko wata gwamnati da ta bude kofofi na taimakawa mutane ta fuskar samun walwala da inganta harkar sana'ar su irin gwamnatin mai girma Muhammadu Buhari ba.
Sai dai duk da haka wasu ganau da ke cikin gwamnatin shugaban kasa Muhammadu Baran sun tashi matashiya.
Kasan nan ta talauce ba dan komai ba saboda ba a taba sace kudaden al'umma tunda muka sani a tarihin Najeriya kamar wannan lokacin.
Wadannan muryoyi sai saye ne na somin taban abubuwan da muka tattago muku cikin wannan sabon shiri na Manuniya. Mai sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma sannun mu da sa'ar saduwa a cikin sabon shiri da sashin Hausa na muryar Amurka ya sassako ya sako muku da shi domin sake sabon salon sauke nauyi na fadakar da al'umma da kuma wayar da kan dubun-dubatan masu sauraron sashin Hausa na muryar Amurka gami da jawo hankalin mahukunta da masu dafifin dafe madafin iko game da irin dumurin aikin da ke kawunan su tun daga tashin tata kawo ya zuwa irin tata burzar da ake wajen tabbatar da an tattago shugaban da zasu dafe madafin iko, wato samfarin salo irin na siyasar da ke sassako shugaban da zasu ja ragamar shugabanci, kawo ya zuwa jan ragamar rigimar rungumanni mu fadi irin ta shugabanci da ake gani da ma batutuwa daban-daban na shugabanci da mulki da demokradiyyar da aka riga aka yi amanna da cewa ita ce za ta iya zama mafita a salo irin na siyasa a nahiyar Afirka. Kuma wannan sabon shiri na muryar Amurka mai suna Manuniya zai fara ne da nuni akan irin yadda batutuwa suka baddale musamman ma dai magana ta kokarin ganin an kwakule jijiyar tsananin tsamin tsaro a kasa. Mutane da suka kai goro suka kai mari suka kawo wannan gwamnati ta shugaban kasa Muhammadu Buhari irin su Hajiya Naja'atu Muhammad ta jihar Kanan Daban da kai tana ma ɗaya daga cikin wanda suka dabe madafin iko cikin wannan gwamnati domin tana cikin ɗaya daga cikin hukumomin wannan kasa na ganin gwamnatin ta gaza ta gajiya
annan arewa maso yamma talakawan mu ba wanda iba su ruwa ba wanda iba su hanya ba wanda iba su titi ba wanda iba su ilimi sannan kuma ɗan tsaron ma an hana su zama a cikin gonar su yau an wayi gari cewar su waɗannan ƴan ta'addan wai gwamna zai zauna da su a yarjejeniya da su a ba su kuɗi akan su yadda ma talaka a gonar sa yaje yayi noma
me yiwa magagin maugar markadan da ake samu na tsarin tsarkake tsamin tsaron da aka tsinci kai a ciki a wannan ƙasa yasa masana harkokin tsaro ke ganin tunda bai tsaron yayi tsani lokaci yayi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ƙara gaba wannan kuma shine ra'ayi na irin su Dr. Yahuza Ahmad Gesu
ni ina cikin waɗanda suke kira ga shi malam Muhammadu Buhari cewar matsawar ya san ba zai iya yin abin da ya kamata ba to ya sauka daga mulki
wasu na ganin wannan siyasa ce
babu siyasa ni ba dan siyasa bane amma lokacin da Goodluck Ebele Jonathan yake mulki malaman mu a masallatai da mumbarori da matasan mu muka dinga faɗi tashi ina cikin waɗanda aka so 11 ana hakai mun hari wanda a wannan lokacin gwamnatin Goodluck ta sa jami'an tsaro sun gayyace ni so 47 saboda haka wannan gwagwarmaya da muke yi ba mun yi ta ne don muna son mu kori gwamnatin Goodluck ba mun yi ta ne saboda magana adalci saboda haka in har ba zai iya yin abin da ya kamata ba mu muna kira da babban murya ya rubuta ritaya ya ajiye mulki a sake lali
babban batun da a iya cewa shine kife kwaliyar kwarewar gwamnatin shugaban kasa Muhammadu Buhari ko gazawar ta akan maganar sarkake tsamin tsaro shine maganar sace ɗaruruwan yara ƴan makarantan kwana ta kankarar da aka dinga tataburza da tattake guri akan ta amma dai wani abu da ƴan Najeriya za su gabar tunawa shine kalaman shugaban kasa Muhammadu Buhari lokacin da yaje tarbar waɗannan yara da aka ceto inda ya karkata hankalin shi akan kaskanta wahalar da yaran suka sha da kuma girmama maganar ganin sun rungumi ilimi
wannan ƴar gunsuwar wahalar da kuka sha ku bar ta a baya ku mai da hankali ga samun ilimin nan ni da Allah ya taimake ni ne makarantar ga sha inda Allah ya kawo ni
ko kafin ceto yaran makarantar kankarar da aka sace suka kwashe kwanaki 6 a hannun waɗanda ke sace mutane a jihar Katsina da yawan ƴan Najeriya sun ta kokawa lokacin na ganin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari bai leka kankarar ba duk ko da yake a lokacin yana mahaifar shi ta dauren jihar Katsina da ake ganin ko a mota ya karasa wani abu da ya buga bangon buge-buge irin na barazanar siyasa a Najeriya shine yadda aka hangi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya je duba dabbobi kuma haka aka dinga dogon dako gwamnatin bata misalta ba hasali ma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari aka hanga a gaban waɗancan ɗalibai yana ƙara nana ta muhimmancin dabbobin da yace yakan zo daura ne don ya duba su
ran 29 ga watan 5 shekara 2023 dole in sauko in dawo gida shi yasa nika zagayo in je in ga gona ta in ga dabbobi na san in Allah mu tsoci rai nan zan dawo an ce makarishin alewa kasa
me yiwa kalaman wasu ƴan kasa musamman ma dai waɗanda ake ganin suna tare da shugaban kasa Muhammadu Buhari irin su Hajiya Naja'atu Muhammad da sauran ƴan kasa ya sanya wasu su ce magana ce ta siyasa ko adawa ta sa ake yarfa wa gwamnatin cewa ta gaza akan maganar sarkake tsamin tsaro sai dai kuma kamar idan wasu ƴan kasa ke faɗi idan ma maganar adawa ce ba yanda aka fara ba domin shi kanshi shugaban kasa Muhammadu Buhari ya taba gaya wa duniya cewa gwamnatin tarayya ce ta gaza ake ta samun Boko Haram a wannan kasa
wannan nauyi ne na daura shi akan gwamnatin tarayya saboda kuwa suke da ƴan sanda kuwa suke da shari'a kuwa suke da sojojin kasa da na sama da na ruwa ya akai aka fara ɗan ta'addar kudu maso kudu su waye suke sanadin fara ita Boko Haram inda ake cewa Boko Haram saboda haka idan gwamnatin tarayya da gaske take wannan abu za a iya magani shi ba shi yasa ba mu muka ce gwamnatin tarayya ita ce babban Boko Haram
ƴan Najeriya da ba ma siyasa suke ba sun shiga jirgin jirge canji a Najeriya da suka shiga jam'iyyar APC lokacin zaben shekarar 2015 kuma da yawan ƴaƴan jam'iyyar APC irin su Sani Sa'ad Sufi suna ganin a gaskiyar magana sun yi kyakkyawan zato amma dai an riga an taka tarko a mulkin Buhari
dama mun gaya ma talakan Najeriya duk talakan da ya dora tukunya da niyyar sha jarmiya to i sauke tukunya ya kashe wuta don dan aikin jefa nan ma ba zai dawo ba a to mun dade muna cewa baba Buhari mun gaji da gafara sa ba mu ga kaho ba yace zamu ga saniya da kahonta yanzu ga tafi da kahonta ta fara ko baka ji an ƙara mu mai kuɗi ba tunda Buhari ya hakun banda kare kare ba abinda aka rage tunda sun karɓi mulki talaka na sayan lokan garin tuwo naira 70 yanzu naira 420. Wallahi mun mu Buhari kyakkyawan zaton cewa zai mulki ne irin na Thomas Sankara da ya karbi mulki isai da duk wasu motoci na alfarma da jirgin shugaban kasa isai ya talaka abinci. Sai ga Buhari ya hau yar shugaban kasa na daukar shatar jirgi Faradar Jannabila wata tafi bauci daukar hoto tunan nace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Babban batun da ake barazanar bugun gwamnatin shugaban kasa Muhammadu Buhari shine maganar gazawa na tsatsefe tsananin samun tsaron da ake ganin an tsinci kai a ciki. Sai dai kuma wasu ahli na gwamnatin da ke cikin jam'iyyar APC tunda ta tsiro irin su shugaban masu rinjayen majalisar wakilan tarayyar Najeriya Alhaji Ado Dogowa na ganin gwamnatin shugaban kasa Muhammadu Buhari ta share shirgin da ake ganin tsaffin gwamnatoci sun shuka saboda irin abin alkhairin da ta yi.
A tsarin mulkin kasar nan ba wai na kare gwamnati bane. Lallai akwai wuraren da ya kamata gwamnati ta inganta a dadda matsawa domin kare lafiya da dukiyoyin mutane. Amma ina so in tabbatar maka a tarihin gwamnatocin da aka yi na demokradiya a Najeriya zuwa yau ba a taba samun wani shugaban kasa ko wata gwamnati da ta bude kofofi na taimakawa mutane ta fuskar samun walwala da inganta harkar sana'ar su irin gwamnatin mai girma Muhammadu Buhari ba.
Sai dai kuma wannan bai hana Hajiya Naja'at Muhammad ta cikin jam'iyyar APC shelantawa duniya cewa ba a taba samun gwamnatin da ta bari aka yi a chabar chabawa cikin kudin yan kasa irin ta shugaban kasa Muhammadu Buhari ba.
Kasan nan ta talauce ba dan komai ba saboda ba a taba sace kudaden al'umma tunda muka sani a tarihin Najeriya kamar wannan lokacin. Wasu da yawa sun mutu saboda shi. Akwai hakkin ma kansa.
To duka iyaka iya abin da muka duro cikin buhun manuniya kenan kuma duri irin na toliya. Sai dai manuniya za su ci gaba da nuni ba tare da ta nuna ba sai ta nuna wa al'umma hanyar hawa daidai dan daidai ta sahu. Saboda haka a wani mako idan Allah ya kai mu za ku ji mu da wani sabon shirin. Sai dai kafin zuwan makon a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka wajen tattaro miliyoyin da kuka ji a cikin wannan sabon shiri. Ni Isa Lawal Ikare ne ke cewa sai wani mako idan Allah ya karasa da mu a cikin shirin na manuniya.
To madalla a gaida Isa Lawal Ikare. Masu sauraro da fatan kun ji dadin sabon shirin mu na manuniya. Yanzu kuma sai mu saurari nasihar Juma'a.
Allah
nasihar Juma'a kenan aka saurara. To yanzu kuma sai mu koma ga Ibrahim don labarai a takaice.
Hukumar lafiya ta duniya WHO jiya Alhamis ta ce za ta tura zubi 10,011 na alluran rigakafin cutar Ebola da kuma kwararru sama da 100 zuwa kasar Guinea don shawo kan barkewar cutar Ebola a wannan kasa ta Afirka ta Yamma. Da take jawabi a kafar bidiyo a babban taron manema labarai daga headquarter ta da ke Brazzaville, Jamhuriyar Congo, Daraktar hukumar ta WHO shiyar Afirka, Mercedes Miyoti, ta ce jami'ai na kuma sa ran samun ƙarin zubi 8,600 na alluran rigakafi daga Amurka, wanda zai sa jimlar alluran rigakafin ya kai 20,000. Wani rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya na cewa Bil Adama na daɗa wargaza duniya tare da maida ita wurin da ba zai zaunu ba, ta wajen sauyin yanayi, kawar da yalwar halitta da kuma gurɓata muhalli. Don haka dole duniya ta gaggauta canza yadda ake rayuwa, ake kuma harkokin tattalin arziki.
Masu sauraro, anan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan na hantsi. Za ku da wasu abokan aikin mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shirye da ƙarfe 8 na safiyar yau. Yanzu a madadin Ibrahim Garba, wanda ya tsaya ni gabatar da shirin, da kuma CD wanda ya bada umarni, da injiniyan mu na yau ne ce taku Binta Estero, da na shirya na kuma gabatar, da ke muku fatan alheri. Ma'assalam.